shi dai wannan dan Najeriya dan asalin jihar Lagos mai suna Bayode Treasures Olawumi ya shafe sa'o'i 120 ko kuma kwatankwacin kwanaki 5 yana karantar littafai daban-daban har 17 a wata gasa da aka gudanar a birnin Lagos domin zama sabon gwarzon sarkin karatu ko alhuda-huda na duniya. Wannan bajinta da dan Najeriya mai ƴaƴa uku ya doke wanda ke rike da wannan kambo a can baya dan kasar Nepal mai suna Dipar Sharmak wanda ya nashi karatun sa'o'i 113 da mintuna 15 a shekara ta 2008. To koya ka gudanar da wannan karatu Mr. Bayode?
Not a joke. Of course, in every 1 hour there was 5 minutes break. But that 5 minute break is nothing. There was a time I thought I was going to die.
Yace gaskiya ba abin wasa bane. Domin a kowace sa'a guda akwai hutun mintuna 5, amma wannan ba wani abu bane. A wani lokaci ma nayi zaton zan mutu ne, ina shishika sama-sama kamar ba zan kai labari ba, amma kuma gashi abin ya zama labari.
It was not easy, it was a very hard work.
Tuni dai shi wannan jan gwarzo sarkin karatun duniya Mr. Bayode ya gana da gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode wanda ya sha alwashin taimaka masa, kuma yana shi jakada na musamman na karatu da nufin bunƙasa harkokin ilimi a jihar Lagos da Nigeria ma baki daya. Duka Mr. Bayode ya ji da wannan nasara.
Happy that people can find inspiration in me. I'm happy. The Western world was not built on the back of entertainment or music, but on the back of education.
Yace na ji dadi kwarai da gaske, kuma wannan ya nuna cewar kasashen da suka ci gaba su ma sun ci gaba ne ba wai kawai sun kawo bane akan wasanni ko harkokin nishadi da koliya ba, a'a sun kafa ne a tsari na neman ilimi da karance-karance da bincike.
Research, reading, studying.
Da wannan gasa gwamnatin jihar Lagos ne da wasu kamfanoni masu zaman kansu suka dauki nauyin gudanar da shi a kokarin da gwamnatin jihar ke yi na cusawa 'yan jihar ta Lagos ɗabi'ar karance-karance domin samun ilimi. Yanzu dai Mr. Bayo zai gudanar da wani aiki na zama jakada na musamman na bunƙasa ilimi a Najeriya da ma ƙasashen Afirka har ma da duniya, inda zai yawace-yawace a jihohin Najeriya daban-daban da kuma wasu ƙasashen Afirka da kuma na duniya domin bunƙasa ilimi musamman a tsakanin matasa. Dan magana dai sun ce ilimi hasken rayuwa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.